direct d'un programme hors diffusion sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Talata, wanda ya yi dangi da 26 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30 na yammaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahotanni akan alfanu da ke tattare da sabon tsarin kuɗi na yanar gizo da gwamnatin Najeriya ta kaddamar a kasar, da kuma jin ra'ayoyin 'yan kasar ga wannan sabon tsarin. Bayan nan muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau kuma, sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka ma kai ga waɗannan, sai an fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban sojan Sudan Abdel Fattah al-Burhan ya faɗa a yau Talata cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar na da muhimmanci don kaucewa yakin basasa. A wani taron manema labarai a birnin Khartoum, al-Burhan ya faɗi cewa komai ya tsaya a baki ɗayan ƙasar saboda hamayyar siyasa. Yanayin da aka shiga cikin shekara biyu da suka wuce ya nuna cewa tsoma hannun da 'yan siyasa suka yi a wannan lokacin na gwamnatin haɗin gwiwa ya janyo illa, ya kuma janyo hatsaniya. General al-Burhan ya kuma ce Prime Minister Abdalla Hamdok da aka hambarar da gwamnatinsa na a gidansa kwana ɗaya bayan da aka samu rahoton tsara Hamdok da sojoji suka yi a lokacin juyin mulkin. Babban janar ɗin ya ce Hamdok na cikin ƙoshin lafiya kuma zai koma gidansa idan rikicin ya lafa. Al-Burhan ya faɗi cewa sun kawo ministoci da 'yan siyasa amma ba dukansu ba. Ya kuma ce wasansu za su fuskanci shari'a saboda zargin tunzura tawaye a tsakanin sojojin kasar. Kamfanin magungunan Moderna da ke Amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara 6-11 ƙaramin ma'aunin rigakafinsu na COVID-19 ba tare da sun fuskanci wata illa ba. Kamfanin ya ce ya yi wa yara sama da 4,700 allurar rigakafinsa kashi biyu kusan cikin tsakanin kwanaki 28, inda kowace allurar rigakafin ke da kusan rabin ƙarfin wadda ake ba manya. Wani sakamakon farko ya nuna garkuwar jiki a yara na a mataki ɗaya kamar yadda aka gani a manyan mutane da suka karɓi rigakafin guda biyu. Kamfanin na Moderna ya ce yaran sun fuskanci 'yan matsala kaɗan daga rigakafin kamar yanayin gajiya, ciwon kai, masassara da ciwo a wurin da aka yi rigakafin. Sai dai adadin waɗanda aka yi gwajin a kansu don gano wata matsala da ba a san da ita ba bai da yawa, kamar myocarditis, wato kumburin zuciya da aka gano galibi a tsakanin yara maza da maza manya da suka karɓi rigakafin Moderna ko na Pfizer. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Al-Tanf da ke wajen gari a kudancin Siriya, inda dakaran Amurka suke, abinda wasu jami'an Amurka suka fadawa muryar Amurka kenan. Jami'an da suka nemi a sakaye sunansu sun ce an yi amfani da jiragen sama marasa matuki na Iran ne wajen kai harin, amma ba daga Iran aka tura su ba. Jiragen sun ɗauki ababen fashewa da suka yi sanadiyar lalata gine-gine, amma babu wanda ya jakata ko ya mutu. Jirage marasa matuki biyar ne suka kai harin, a cewar ɗaya daga cikin jami'an. Dama a Al-Tanf dakaran Amurka da na ƙasa da ƙasa suka sha horar da 'yan Siriya don yaƙi da mayakan IS. A yau Talata, shugabannin kasashen kungiyar ASEAN suka fara taron kolinsu na shekara-shekara ba tare da kasar Myanmar ba, a daidai lokacin da aka kasa samun ci gaba ta bangaren diplomasiya game da ware shugaban sojan da ke mulki a kasar daga tarukan kungiyar. Myanmar ta ki halartar taron a zaman nuna rashin jin dadinta bayan da kungiyar kasashen ta kudu maso gabashin nahiyar Asia ta hana manyan janar-janar dan sojanta zuwa tarukanta. Matakin kungiyar ASEAN na hana babban janar Meng Aung San wakiltar kasar a taron kolinta. Wani mataki ne mafi tsanani da aka dauka akan gwamnatin sojan kasar tun bayan da ta hambarar da shugaba Aung San Suu Kyi a watan Fabrairu da ya gabata. Kasar Brunei, wacce ita ke jagoranta taron kungiyar mai mambobi 10 a wannan shekarar, ta gayyaci babbar jami'ar diplomasiyar Myanmar, Chan Ai, a matsayin wakiliyar kasar wadda ba ta da alaka da siyasa amma bata halarci taron ba. Abinda ministan harkokin wajen Indonesia, Retno Marsudi, ya faɗa wa manema labarai kenan a birnin Jakarta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni. Tun bayan kaddamar da sabon shirin nan na kudin yanar gizo karo na farko a nahiyar Afirka, gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa tsarin zai haɓaka tattalin arzikin kasar da kuma baiwa 'yan kasar damar shiga jerin kasashen duniya da suka ci gaba a fannin tattalin arziki. Abokin aikinmu a fadar gwamnatin Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto a game da wannan tsarin.
Sabon tsari na kudade na yanar gizo wato e-naira ko kuma naira a yanar gizo ya zo ne a daidai lokacin da Najeriya ke duban hanyoyin da za ta bunkasa sha'anin tattalin arzikinta da kuma rage dogaro da ayyuka na bankuna kai tsaye domin kalubalen da ake fuskanta wurin gudanar da kudade na kasa da kasa idan aka yi la'akari da irin wahalolin da 'yan kasa ke fuskanta a cikin bankuna ko irin caje-cajen da bankuna suke yi domin more wata mu'amala da masu aje kudade a bankuna na Najeriya. Malam Garba Shehu shine kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ya koyi min karin haske dangane da muhimmancin da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa wannan tsarin inda yake cewa
zai kawo sauki ga masu amfani da kudin Najeriya na naira a hanyoyi da yawa. Na farko dai zai zage caji kamar na banki yayin da ka tura kudi daga nan zuwa wancan guri ko aka aiko maka, wannan babu caji a kai dai kenan. Na biyu zai faɗaɗa amfani da internet wajen gudanar da harkokin kasuwanci ba ma a Najeriya ba, a tsakanin Najeriya da sauran kasashen duniya. Yadda internet ɗin take yanzu za ka aika da kuɗin yanzu zai ci, ko kuma yanzu za a aiko maka yanzu za ka gani, maimakon a ce ko sai an rubuta maka ceki an je an kai banki an yi kwana ɗaya ko kwana biyu kuma fiye da haka kafin a ce ya zama kuɗi ka yi amfani da shi. Sannan su kansu waɗanda ba su da banki kusa da su inda da wayan nan a hannunka lunguna ƙauyukan da za su iya amfani da wannan sha'ani na internet dangane da gudanar da harkokinsu na kuɗi su aika a aiko musu ba sai ka je banki ba. Waɗannan suna kaɗan daga cikin irin ribar da take tattare da wannan sabon tsari ta naira ta internet.
To menene shugaba Buhari yake fatar wannan tsarin ya kawo wa tattalin arzikin Najeriya ganin irin gwagwarmayar da ƙasa da ƙasa ke ta yi wurin farfaɗuwa da tattalin arzikinsu?
Faɗaɗa harkokin arziki, faɗaɗa hurɗa da cinikayya tsakanin 'yan ƙasa a tsakaninsu, tsakanin 'yan ƙasa da kuma wasu ƙasashe na nesa da na kusa. Wannan shine babban riba.
A waje ɗaya wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Sha'abu Idris ya yi min fashin baki dangane da amfanin da ke tattare da wannan tsari na e-naira wato naira a yanar gizo.
Faruku, idan kana amfani da takardar kuɗi ta naira ana kashe kuɗi sama da miliyan 250,000 don a buga takardar kuɗin naira a bamu mai amfani da ita. Idan muka fara amfani da wannan kuɗi na batini gwamnati ba za ta kashe wannan kuɗi da take kashewa ba wajen buga takardar kuɗi. Kana amfani da banki, in ka sa kuɗinka a banki ka je za ka ɗauka za su caje ka wasu kuɗi. A yin ana amfani da wannan kuɗi na baɗini wannan caji da bankuna suke ma wanda suka aje kuɗi wato account ɗinsu da bankunan ba lalai bane a yi wannan cajin. Ma'ana akwai sauƙi amfani da kuɗi na baɗini wanda zai iya taimaka ma arzikin kasashe na duniya baki daya.
Don haka yanzu a cewa wannan tsari da ba na talakawa bane ko kuma waɗanda ba su san yanar gizo ba ko kuma ba su da hanyar kai ga yanar gizo a cikin Najeriya da kuma wasu kasashe na duniya kenan.
To in aka faɗa haka kaman an saurara da yawa. Ilimi da kake ganin shi talakan da kake gani yana kan hanya ya san yanda zai amfani da wayannan ta zamani.
Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Batun wannan sabon tsarin kudin na yanar gizo na e-naira a turanci a yanzu shine yafi daukar hankalin al'umman Najeriya dangane da alfanu da kuma akasin hakan a wannan karni na 21 da ake ciki da dama na nuna shakkun su amma masana kuwa na cewar tsarin zai yi daidai da lokaci. Abokin aikin mu Lamido Abubakar Sakkwato daga kudancin Najeriya ya aiko mana da wannan rahoton.
Wannan shirin dai da babban bankin Najeriya ke kula da shi, babban bankin kasar ya ce za a samu sauki matuka wajen gudanar da harkokin kasuwanci a fadin kasar ta Najeriya. Kan haka ne ma al'ummomin yankin na Niger Delta mai arzikin mai ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan sabon sauyi.
Esther Moses, e-naira stay is very very good. With this e-naira now, you stay in your house and do your own business.
Wannan tana cewa ne sunana Esther Moses. Wannan sabon salo na e-naira na da matukar muhimmanci. Kaga misali kamar arewacin Najeriya mata ba sa yawan fita domin komai na akan mazajensu, amma a yanzu mace za ta iya tsayawa a gida kuma ta yi harkokinta na kasuwanci. Ina ganin a yanzu mata za su iya tashi daga nauyi kawai ga mazajensu, inda kalubalen yake shine kawai matsalar mutanen karkara da za su sha wuya matuka wajen amfana da wannan sabon tsari wanda da dole ne sai amfani da manyan wayoyi da kuma karfin sadarwa. Shi kuwa wannan dake da suna Bari yace,
we have so many fraudulent, you know, minded people such as this Yahoo Men.
Yana cewa ne wannan shirin na e-naira muhimmancin sa kawai an kawo shi a Najeriya saboda musayar kudade kawai, kuma wannan al'amari yana da matukar wuya da kuma harkar da aka iya cutar mutane a ciki. To amma kuma ban san abinda ka iya biyuwa baya ba. Ya kamata hukumomi su kula da harkar sosai domin gudun ƴan yahu-yahu da kan neman kuɗi dare daya. Shi kuwa wannan da ke da suna Benson yace,
first I would like to applaud the federal government on the digitalization of the naira.
Yana cewa ne da farko dai na yabawa gwamnatin Najeriya saboda kuɗin internet ko e-naira, musamman kasancewar sa na farko da aka samu a nafiyar ta Afirka. To amma fa yadda mutane ke kallon abin ba haka yake ba, wannan abin bashi da alaka da yawan hada-hadar kasuwanci na duniya. To amma fa a gani na gwamnatin tarayyar Najeriya ta bijiro da wannan lamarin ne domin samun kudaden haraji. Duk da haka gwamnatin Najeriya ka iya yin fadakarwa kai tsaye sa'annan a fara amfani da wannan sabon tsari.
Put this forward as a public enlightenment to the citizens.
Babban bankin Najeriya da CBN ya shafe shekara da shekaru yana bincike kamin gabatar da kuɗin na e-naira. Koyaya ƴan kasuwa a Najeriya ke kallon wannan sabon tsari? Alhaji Cika Sarkin Gishiri.
Mu ƴan kasuwa mun dibi wannan abu da fuska mai kyau. Wannan e-naira da aka yi da yake mutanen mu sai an mayar da kansu. Maganar yanar gizo mahiyanci mutanen kudu sun hiwayewa da irin wannan kasuwanci saboda ilimin da suke da su. Shirye muke za mu wayar da kan ƴan kasuwan mu domin su ci wannan gajiya kada a bar su baya. Wannan babban kalubale ne.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Basari da shirinmu na gaba.
A yanzu haka dai ƴan fashin daji sun ƙara zafafa hare-haren kisan jama'a na babu gaira babu dalili a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya tun a cikin makon da ya gabata ne dai. Waɗannan ƴan fashin daji ke ci gaba da aukawa jama'a musamman a ƙananan hukumomin Rafi da kuma Mashegu, al'amarin da ke sanadiyar asarar rayuka da ma dukiya ta miliyoyin naira. Ko a ranar Larabar makon jiya ma waɗannan ƴan bindiga sun tafka wani gumurzu a tsakanin su da jami'an tsaron soji a ƙauyen Kundu dake kan iyakar kananan hukumomin Rafi da Wushishi, inda bayanai suka nuna har ma wasu jami'an tsaron soji sun rasa rayukansu tare da kona wata motar sojojin guda, kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya yi mun ƙarin bayani.
Nan mararrabin Kundun nan kamar za ta ji hanyar ta gina kusa da bakar gadan nan. To tsakanin mararrabin Kundu da wajen Yauci ce da 30 hamsu. Tun koda motar mai bindigan nan sama, har da mutum ba ciki da kashi, akwai kashin mutum a cikin motar. Harsasai kuma a ƙasa wajen nan sun fi 500. Yanzu haka wajen nan ma har da wurin fankon harsasan. Ga sunan su biyu a wajen, ga jini nan kuma wannan.
Sojojin ne aka kashe koko zubarai ne?
Sojojin ne, tun da motar ga motar da mai bindiga sama ga kashi a ciki, ga wukansa na sojan, ga hankon binsu, ga komai da komai, ga cidane nan wajen mallan.
To kamar sojojin guda nawa kuka ji kamar sun mutu ko misali?
Eto wanda ya kone dai kamar mutum uku ne, sai kuma muna na rauni da suka ji.
Amma su yan bindigan ba wanda aka kashe kenan?
A ba wani labarin an samu wani, sai kuma wani mashin da yake kan hanya shi ma su kalibi shi yanzu ma ake zuna idansa a nan kwanan ba.
Amma su wancan da aka kama ba labarin su har yanzu ko?
Ba wani bayani, sai dai wani da ya kawo matan shi daga ƙauye ya kawo ta gari ya ajiye su kenan, wai ya koma zai dauko wani suka gudu da shi, to shi suka yi magana kawo miliyan biyu.
Hukumomi da ma jami'an tsaro a jihar Niger dai sun tabbatar da kai wannan hari na Kundu. To sai ma dai shugaban karamar hukumar Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka ya yi karin haske akan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma kimanin mutane 18 a lokacin da suke sallar asuba a garin Mazakukan.
Idan aka kira sallar asuba, to mutane mu suna gani kamar cewa babu wani abin da zai faru, kuma Allah ya rigaya gari ya waye sun ajiye makamansu sun je masallacin sallah. Ana masallacin ne aka riske su gaba daya aka gewaye masallacin, sai dai wanda Allah ya hidda a masallacin nan shi kadai hita. Dai gaskiya a zahiri dai wanda suka mutu sun kai mutum 18, wanda suka jima ciwo su kuma sun kusa mutum 5-6, haka suna rai ga Allah su ma su wuce da mutum 12, haka yanzu suna hannun su. Da zarar wannan abu ya faru, karamar hukuma ba ta tsaya ba gaskiya ta kan da Allah, dama karamar hukuma ta saba da wannan. Duk in ayi wannan abu ya faru, ko ba ma nan gari na ba, ko wani gari abin ya faru inda ka sama Shegu ne, to gaskiya karamar hukuma ba ta da wasa akan haka. Tunda abin ya faru, karamar hukuma ta dauka nauyi waɗanda aka ji ma ciwo, ana na kuma ana kula da su yanda ya dace.
Bayan da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari, ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana sane da wannan harin, har ma ta baiwa al'ummar yankin Mazakukan haƙuri, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Ba wani abu bane, sai dai mu ƙara mu ba su haƙuri, mu kuma tabbatar musu cewa gwamnati na ɗaukar matakan da ya kamata su ɗauka, kuma shi chairman na local government ɗin nan yana magana da sauran officials na state domin a tabbatar cewa da su matakan ya kamata ɗauka. Abinda muka sani shine idan ka san inda Mazakuka take, Mazakuka, Kuluho, nan Faje, Kiji da sauran wuraren suna iyaka ne da wannan gandun daji na Kayanci. So saboda haka muna ganin mutanen nan suna nan boye a wurin nan, kuma daga nan ne suna suke kawo musu hari, suna shiga wayannan tsaukan.
To ko mi masana harkokin tsaro ke cewa akan yadda waɗannan 'yan bindiga suka juyo bayan an ɗan samu sauƙin su a baya, Malam Ismaila Muhammad Podio na ɗaya daga cikinsu, ga kuma abin da yake cewa.
Matsalar da muka samu shine abu ya zo a lokacin da yara dai ba aikin yi, bayan yara ba aikin yi akwai bukatu na ƙarin masu tsaro, wato security, wanda yake in ka lura da yanda su yan ta da ke towa, kaga a ce mutum 200 bisa mashin da bindigogi ya yi wahayin da abin da local government in ka gare police da ke ci su nawa ne, kuma communication gap in ma ana neman enforcement a ce kamar sojoji su shigo ko kuma su yan sa kai ya zaya a nemo su, to yana abubuwa da yawa sun kawo ana samun ko zaba kan abin kashi da farko sai kaga an taso ana a yi nasara kan abin, amma dan kwanan kusa ga sun dawo. Sannan na biyu an zo an yi rashin sa'an batun informant wanda yake ana tare da su, da su ake suna, da su ake daurin aure, da su ake jana'iza, da su ake zuwa masallaci, suna tare da jama'a, amma suna da wata bukata na aiwatar da nuna musu yan ta'adda matsayin da ake ciki a al'umma. To kaga da wahala a ce an kawo abin na ƙarshe shi kwata-kwata, kuma yaki ne wanda yake ake ba na fuska da fuska ba, dama yaki mai wahala shine yakin sun kuma duniya ta san da wannan. To a takaice an yi kokari, amma ana neman ƙara himmata, zaman tu kowa ya san cewa haƙƙin shi ne wani abu don a zo a samu sauki, saboda yanda abin ke ta yi yanzu ana wadin damana ta zo, manoma su koma su noma, kaga kuma ga suna dawowa gab da ake batun kwashi kayan hatsi tunda ai kaka ta shigo, tunda suka bari da sun fara dawowa suna ta'addancin su, suna kashe mutane. To kaga har yanzu tsugune ba ta kare ba kenan, abu ne wanda yake sa an ƙara tayi sai malamin, ana roƙon Allah sarakuna suna tantance baki masu shigowa da gidaje da ake bayarwa barkatai da hilaya da ake saiwa, duk wannan abubuwa ne wanda sun shashi a cikin security da tsaro. To ba karamin aiki bane na wata daya ko shekara guda, abu ne wanda yake zai dauki lokaci. To ina fatan cewa Allah ya sa da idan aka bi wannan hanyoyi na farko mataki na farko, kowa ya san cewa security hakin shi ne, a san kasuwanci masu kasuwanci su ake shigowa, a san su waye bakin ido, su waye suka shigo ba wani sana'a ko kusa wani sana'a suke, wa aje su, wa aje su, ta da wannan aiki ne da yake shahi masu ungwani da sauransu. Kuma abu ne wanda ya shahi can dama inda a ce an ci gaba da yanda aka ita masarauta take da komai suke yi, yau an kace ba kwaya shigo an san mai unguwa zai anshe shi, in ya ce kira yake a to kai makeri ne, to bura kai ka wurin sarkin makera, sai mugu ne ka yin garewa ya kama gandu ya san cewa a ciri zai tono. To duk wanda abubuwa da aka bari da su ya kamata a koma ana yi tunda kasa ta shiga jama'a sun yawa. To inda aka ce ma ko gidanka gida kana da mutum goma ka zo kai ku 30 a kaga ba karamin aiki bane.
A yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah akan waɗannan ƴan bindiga da wasu ma ke ganin mayaka ne na kungiyar Boko Haram. Mustapha Nasir Bakari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kuma labarin wasanninmu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta Bambirin Yamai ta Jamhuriyar Nijar da ta shaka shi 1-6 a kasar Misira ko kuma Egypt a zagayen share fage na neman shiga rukunna na wasannin kwallon kafa da kofin kalubalen ka ko kuma Champions League na CAF ko CAF Confederation Africaine de Football a hannun Al Ahly ta kasar Egypt ko Misira, bayan kungiyoyin biyu sun goga a Niamey mako guda da ya gabata ta inda suka yi kunnan doki daya da daya. Sai dai kungiyar ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta Jamhuriyar Niger ta ce sai da ƴan wasanta suka share awa kusan 8 a hilin jirgin Cairo ko kuma Al-Qahira ta kasar Egypt ko Misira, inda aka ce ba a tantance visa su ba kuma ba su da yellow card na kiwon lafiya, inda ƴan wasan suka kwana a hilin jirgin Al-Qahira ko kuma Cairo, abinda ya karya musu lagu. Dama ana zargi in kasar ta Misra ko Egypt da wannan dabi'ar ta batawa ƴan wasan kasashen waje da ke karawa da kungiyoyin wannan kasar lokaci a hilin jirgi domin yanke hanzarin su, don baiwa kungiyoyin kasar ta Egypt ko Misra damar shamatar abokanan karawar su. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta Bambirin Yamai dai ta fice daga wannan wasar bayan wannan shankashi da ta yi 1-6 a wasannin kwallon kafa na kofin kalubalen ka ko kuma Champions League na nahiyar Afrika na Confederation Africaine de Football ton zagayen share fage. Dukkan jamhuriyar ta Niger a wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar ta Niger an kara a ranakun farko tsakanin akokana ta Arlet a ta Arlet da Olympic Football Club ta Bambirin Yamai, inda aka yi 1-1. AS Douan a Bambirin Yamai ta yi nasara gaban AS Sonidek da ba ta halarci hilin wasa ba. Sai kuma Irana ta Arlet a can Arlet ta yi kunnan doki 1-1 da AS Fan ta Bambirin Yamai, yayin da GST tattawa da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale aka ɗage wasan saboda Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta halarci birnin Al-Qahira ko kuma Cairo domin shiga wasannin kwallon kafa na share fage na kofin kalubalen ka na nahiyar Afrika. Espoir ta Zandar a gida ta shaka shi 4 da banza a hannun Salis Sporting Club ta Bambirin Yamai, yayin da AS Garda ta shaka shi a Yamai din gaban AS Nijilak ta Yamai da ci 2 da nema.
Kafin Football Club ta Bukoki bata halarci wasan da ya kamata ta Taraba da AS Police ke tana AS Police ta hitan da nasara a kuma ranaku na biyu na wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger a kokada a gida ta sha kashi a can Arlette banza da ɗaya hannu AS Fan ta Bambirin Yamai Girana a gida ta 1-1 da Olympic Football Club ta Bambirin Yamai sai kuma Racing Football Club ta Bukoki Yamai ta banza da banza da GST ta tawa a Bambirin Yamai idan muka tsallaka a nahiyar Turai ita ko kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa a yau Talata ne ta bada sanarwar cewa dan wasan ta na tsakiya dan kasar Italia Marco Verratti zai shafe tsawon wata guda bai buga tamola ba sanadiyar shin raunin da yayi a ranar Lahadi da ta gabata a lokacin karawar club din na Paris Saint-Germain PSG da kungiyar kwallon kafa ta Marseille wasan da aka tashi banza da banza dan wasan haka ma ba zai samu damar bugawa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG ta Faransa ba a karawar da za ta yi da Leipzig ta kasar Jamus a wasannin Champions League na Turai a watan November mai zuwa yanzu haka dai dan kasar Faransa na kwa tararo shine ya kasance zakaran wasanni na duniya na wannan shekara 2021 na tseren moto shi dai kwa tararo yana tsere ne da sunan kungiyar nan ta buga motuna da ake ce ma Yamaha a aiki dan wasan a ranar 20 ga watan Abrilu shekara ta 1999 a Nice a kasar Faransa kuma yana tserin ne na moto GP kuma shine dan kasar Faransa na farko da ya taba kasancewa zakaran duniya na tseren moto Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a taƙaice
Shugaban sojan Sudan Abdel Fattah al-Burhan ya faɗa a yau Talata cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar na da muhimmanci don kaucewa yakin basasa Kamfanin magungunan Madana da ke Amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara 6 zuwa 11 karamin ma'aunin rigakafinsa na COVID-19 ba tare da sun fuskanci wata illa ba. An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Al-Tanf da ke wajen gari a kudancin Siriya inda dakaran Amurka suke abinda wasu jami'an Amurka suka faɗa wa muryar Amurka kenan.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirye-shiryen namu na yau suka kunsa kenan sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni kada kuma kumanta za ku ya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dahudumin su. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta hada muna sauti Yusuf Aliyu Harandi ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam